lokacin sanyi zaka ga in tsananin sanyi ya sanyi sosai to shine ake cewa jaura
kin mecece jaura
wata abace take faduwa daga sama
jaura tana wucewa lokacin sanyi
jaura ai wata abace wacce ake kiranta hazo
mun san mecece jaura
wallahi Allah ban sani ba
jaura wata kirkirarra abace wacce Bahaushe ya kirkire ta wanda babu ita a zahiri wanda lokacin sanyi yazo sai a ce tana wucewa kuma wanda ya taba ganin ta a zahiri
jaura ai ba wani abin da wuce sanyi
ina sani hazo
ni dai yanda na fahimci jaura ita ce yanayin hazo da yawa da iska mai sanyi
jaura ita ce wata abu duk da mutane kafa
wato faso tace jaura